ki auren ki murya
ke da masoyin ki
murya
mai kaunar ki
murya
mai mararin ki
murya
mai kishin ki
murya
nan gatan ki
murya
zabi na ki
murya
shine na ki
murya
jagoran ki
murya
limamin ki
murya
nana kadija nana kadija alhaji aminu
murya
hangan na ki
murya
alhaji aminu shagon na ki
murya
samayan na ki
murya
tauraron ki
murya
aminin na ki
murya
habibun na ki
murya
nana kadija murya alhaji kita na fara hango soyayya amarya soyayya nana kadija amarya mai tarbiya hango alhaji aminu faralaya auren soyayya mu kuma mun shirya hango da amarya lokacin nan dai na kulle alhaji aminu ango mijin amarya auren kuma kazo abin ta zariya ni da kuma idani bangaren tukuya idan na ga yau ana shagali abu kariya nana kadija yau take ce amarya take da angon ki kun daje amarya an tabbatar da kurna na gaban magariya kadija yau kin barwar subaya matar alhaji aminu ke ce kadija alhaji aminu nana kadija sun ya aure nana kadija masoya aran auren ki ban miki aure makiya na ta shan mamaki alhaji aminu ya zama bango naki zaki ji dadi ki kula da batun auren ki ki masa komai tarbiyar ki nan tai aiki saboda amana amarya dake da mijin ki nana kadija mijin naki yana kaunar ki alhaji aminu mijin naki mutunci naki ki kula da biyayyar auren ki nana kadija
Karko kema ina gaishe ki to Samira karko kema ina...
ina gaishe ki an tira bi ke ma ina gaishe ki ha an tira bi ke ma ina gaishe ki sisters dan amarya kuma ina gaishe ku an tira shi da auta ina gaishe ki anti karma ke ma ina gaishe ki anti mariya auta ina gaishe ki ti malash ke ma auta ina gaishe ki sadiya ke ma to ina gaishe ki ke ma habibti auta ina gaishe ki har da ku brothers kuma ina gaishe ku abdul hamid auta ai ina gaishe ka wai ina ali to auta ina gaishe ka baba ti kema ina gaishe ka sai da kai auta ta kwarana ina gaishe ka sai kawayen amarya kuma duk ina gaishe ku kauna babba kawar amarya gaishe ki sai da ke dota hadiza na yaba na kara aisha yola auta ina gaishe ki har da ke titi auta ina gaishe ki ina ganki friti auta ina gaishe ki dan uwan ango duka kuma ina gaishe ku mamar ango Allah ya ja kwaranki mahaifiyar ango ta kala fiya mamar mu Hajiya Hassana mama mahaifiya gun ango Hajiya Hassana mama mahaifiya gun ango kana gaishe ku Adamu dan mama sanni ayan ango Alhaji Abdul Salaman kaga ayan ango Alhaji Usman mai sheka sanni ayan ango Alhaji Hassan Arushe sanni ayan ango Hajiya Zainab Abu kaga ayar ango Hajiya Husaina sanni ayar ango Alhaji Abdul Qadir to sanni ayan uwar gida Hajiya mai muna da yaba na kara uwar gida Hajiya Jamila bini na gaishe ki uwar gida Hajiya Sara tana yaba na kara Hajiya Habsatu to o sanni kanwar ango Garbale Agus sanni kanigun ango Baba Bala sanni kanigun ango ga abokan ango kuma ina gaishe ku Baba Bakar buga kusu na gaishe ka Adamu Osi kai ma ai ina gaishe ka Malal Kubanga auta ina gaishe ka Alhaji Lawal Falke auta ina gaishe ka Sai Kabir Yalo auta ina gaishe ka Wai ina Small Sokoto na yaba na kara Alhaji Abubakar mai gari na gaishe ka Alhaji Abubakar injiniya Sokoto gaishe ka Alhaji Zubairu mai mota Sokoto na gaishe ka Alhaji Umar soja miso ina gaishe ka Alhaji Awwal dan Musa na yaba na kara Alhaji Kasum mai zabura ina gaishe ka Alhaji Mustafa Bos auta ina gaishe ka har da kai sabi sarkin gida ina gaishe ka Ya Sulso ja ina gaishe ka O ka Jamil so ja ina gaishe ka O ka Nur so ja ina gaishe ka Mejo Umar auta ina gaishe ka Alhaji Bellati amma auta ina gaishe ka Officially Khalifa auta ina gaishe ka Bashirun Zabi auta ina gaishe ka Alhaji Danjo Makano na yaba na kara Rabi Uchiro ma ibadan ina gaishe ka Alhaji Adamu Barna auta ina gaishe ka Gaddafi Oyel Angas ai ina gaishe ka Alhaji Dabo auta ina gaishe ka Alhaji Sky Boza auta ina gaishe ka Alhaji Kesi Boza ina gaishe ka Alhaji Musa Boza ina gaishe ka Alhaji Suleiman Kano ai ina gaishe ka Alhaji Mkota Kano ai ina gaishe ka Alhaji Abubakar Mubi ina gaishe ka Alhaji Kabir
Bashirin Mubi auta ina ganshe ka Alhaji Haruna Mubi auta ina ganshe ka Alhaji Bello Mubi auta ina ganshe ka Alhaji Bashir Mubi auta ina ganshe ka Alhaji Sharif Mubi auta ina ganshe ka Alhaji Hauma Yola auta ina ganshe ka
Alhaji Aminu na gaishe ka.